Gwamnatin Najeriya ta buƙaci cibiyoyi masu zaman kansu su haɗa kai da jami'anta na lafiya don yaƙi da zazzaɓin cizon sauro. Likitoci sun ce a yanzu an daina amfani da tsoffin magunguna irin su chloroquine, fansida da sauransu wajen maganin zazzaɓin don sun ma daina tasiri. Yanzu dai an kawo sabuwar ƙwayar ACT, artemisinin, da kan taimaka wajen rabuwa da cutar da sauro kan haddasa. Duk sa'a ɗaya, yanzu jami'in yaƙi da malaria na ƙasa Abuja Malam Audu Muhammad ya ce yara 30 ke mutuwa a Najeriya don zazzaɓin. Hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce duk wani malaria na kashe yara 'yan ƙasa da shekara 5,300 a Najeriya, da hakan ya sanya ƙasar ta zama ta biyu mafi mutuwar yara 'yan ƙasa da shekara 5 a duniya.
One principle strategy in preventing malaria has been that of increased use of insecticide treated net and indoor spraying with insecticides.
Jami'in yaƙi da zazzaɓin na hukumar lafiya ta duniya a Najeriya, wato WHO mai suna Rex Mfazanje, ya ce gara a dage kafin ta kai ga kamuwa da zazzaɓin, a riƙa amfani da rigar sauro da kuma feshin magani a ɗaki don samun kariya. Masu magungunan kashe ƙwari motin sun baje hajarsu don yadda sauro ke annashuwarsa a Najeriya.
We need to kill the life cycle of the insect, right? So you need to do things like larvicide the insect and finally you need to use a good insecticide. So most of the
dole mu hana yaduwar sauron ta hanyar feshin magani da rigakafi yafi magani, inji jami'in kamfanin Raul Murgai. Jami'an duba gari na bada shawarar rigakafin cutar ta hanyar amfani da gidan sauro da kuma tsaftace muhalli. Usman Huntuwa jami'in duba gari ne da ya ambaci yadda sauro kan haddasa zazzaɓin.
To ita wannan ƙwayar cuta idan ta shiga jikin dan adam takan zauna ne a cikin antar dan adam kamar kwana 7 zuwa wani abu makamancin wannan. Daga nan ne za ta hayayyafa, to sai ta tafi ta shiga hanyar jini, inda za ta je ta rika kashe abin da ake ce ma red blood cells, wasu ƙwayoyi ne na jini. Duk da malarian ita plasmodium din ta karkasu kusan kashi 5, akwai wadda ake ce ma plasmodium falciparum, plasmodium ovale, plasmodium vivax, plasmodium malariae da kuma plasmodium amylaceae.
An ce kowane mutum a Najeriya zai yi wuyan an duba shi ba samu yana da wannan ciwon ba.
Kusan haka ne, saboda ita malaria yanzu ta zama kamar ruwan dare a Najeriya, yaduwar sauran da ya zama ko ina akwai shi. Za ka ga koda a birnin Abuja ne za ka ga akwai sauran yana yaduwa sosai. Ruwa na kwanciya a wurare daban-daban, ciyawu ba a cika kula da cewa a gyara su ba. To kaga duk inda aka samu wannan dole ya kasance an samu yaduwar shi sauran. To in aka samu yaduwar sauro kuma kaga dole malaria ta zama ruwan dare gaskiya.
Najeriya ta samu nasarar rage illar zazzaɓin cizon sauro daga kashi 42 cikin 100 zuwa 27 cikin 100 cikin shekaru 4 da suka wuce. Nasura da Maili Kayamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.